Rashawa hanci wayo mutane,
rashawa dewa
su suka zam kansar Najeriya ta wadanda ba ka zato rashawa suke yi,
rashawa dewa
wadanda ba ka zato hanci suke ci wadansu alekale rashawa suke yi,
rashawa dewa
wadansu lauyoyi hanci suke ci ƴan jaridu wasu rashawa suke yi,
rashawa dewa
wasu iyayen ma rashawa suke yi, wasu ƴaƴayen rashawa suke yi,
rashawa dewa
mabarata ma rashawa suke yi, kaito kaito wai Najeriya ta,
rashawa dewa
ku zo mu taru mu ceto akibarta,
ceto Najeriya
talakawa wasu rashawa suke yi,
rashawa dewa
wasu masu kudi hanci suke ci, wasu sarakai rashawa suke yi,
rashawa dewa
masu mulkin wasu hanci suke ci, malaman makaranta wasu suna yi,
rashawa dewa
wasu ɗaliban su ma rashawa suke yi, wasu jami'ai na tsaro rashawa suke yi,
rashawa dewa
wasu kamfanoni cin hanci suke yi, wasu ma'aikata rashawa suke yi,
rashawa dewa
ƴan siyasa wasu rashawa suke yi, masu zaɓe wasu hanci su karɓa,
rashawa dewa
ƴan kasuwa da yawa rashawa suke yi, shugabanni wasu rashawa suke yi,
rashawa dewa
waɗansu masu bautar rashawa suke yi, waɗansu bautar cin hanci suke yi,
rashawa dewa
wasu masallatai rashawa tana nan, haka caji caji akwai rashawa tana nan,
rashawa dewa
wasu mawakan ma rashawa suke yi, ma'aurata da yawa rashawa suke yi,
rashawa dewa
masoya da yawa rashawa suke yi, dukan abin da ya sauka a ka'ida ta yi rashawa hanci suna nan, ƴan ƙasa ga illar rashawa mai bai tsira ba, har ƙasar mu ma bata tsira ba daga illar rashawa,
ƴan ƙasa ga illar rashawa mai bai tsira ba, har ƙasar mu ma bata tsira ba daga illar rashawa,
ƴan ƙasa ga illar rashawa mai bai tsira ba, har ƙasar mu ma bata tsira ba daga illar rashawa,
rashawa cin hanci yayi yawa abinda shi ya sama damuwa,
wayyo Najeriya
rashawa ta zama jini da tsokar waɗansu a wannan rayuwa,
yaran Najeriya
ƙa'idoji sun kare gaba ɗaya ba amanar rayuwa.
Wayo Najeriya,
ga illar rashawa.
Yan kasa ga illar rashawa, mai bai tsira ba, har kasar mu ma bace tsira ba. Daga illar rashawa
abin da kai ce wasu Najeriya gaskiya ta zamto ba kuwa.
Wayo Najeriya,
sun dauke kariya zalunci da son kai, wai shine rayuwa.
Yaran Najeriya
da haya gaga danniya da kwace, dukiya ta yi taruwa.
Wayo Najeriya,
to kun ga dole da tutuwa. Ko aiki muke yi mu rike shi da gaskiya.
Wayo Najeriya,
ko sana'a ko mulki muke yi mu rike shi da gaskiya.
Yaran Najeriya,
a cikin gaskiya komai yana nan, ku ji yan Najeriya.
Wayo Najeriya,
albarkar rayuwa.
Yan kasa ga illar rashawa, mai bai tsira ba, har kasar mu ma bace tsira ba. Daga illar rashawa,
kasa kasa ba su kai mu farin ciki ba, mu yan Najeriya.
Wayo Najeriya,
haka yanci babu kamar irinmu, mu yan Najeriya.
Yaran Najeriya,
wannan rashawar da muke ta zance, ita ta sa mana damuwa.
Wayo Najeriya,
tana da illa rashawa. Shugabance man karasa na gaske, shi ya saba musira ba.
Wayo Najeriya,
masu dauke kitse daga kan wuta ce, ba sai ya kwana ba.
Yaran Najeriya,
kamar alam mu guda ne duka mutane, ba mu shirya mu yaru ba.
Wayo Najeriya,
to ga illar rashawa.
Yan kasa ga illar rashawa, mai bai tsira ba, har kasar mu ma bace tsira ba. Daga illar rashawa,
yaran kasa bai shafi mala'ika ba, mu za mu yi yan kasa.
Wayo Najeriya,
abubuwa guda uku za mu tinka domin gyaran kasa.
Gyaran Najeriya,
mi gaskiya mu bar rashawa da hanci, sannan kishin kasa.
Wayo Najeriya,
mu kaurace wa rashawa.
Yan kasa